بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan a safiya ta talata. A yau muna wato ɗaya ga watan jumada thaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 3 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya. Muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, wanda cikin ƙaddarawarsa da kuma amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka, Masjidu Talha bin Ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu, da ke nan unguwar Buhari Quarters a nan cikin garin Bauchi. Kamar yadda muka sani, satin da ya wuce mun kammale karatu a cikin littafin La ilaha illallah, ma'anaha, shurutuha, nawaqidha wa fada'iluha, na babban malami Fadilatu Sheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullahu ta'ala, wanda kuma muka ce yau insha Allahu ta'ala za mu zo mu ɗora da sabon littafi, musamman akan abin da ya shafi aqidar musulunci. Bisa ga haka muka zaɓa littafin Al-Aqidatul Wasitiyya na babban malami Fadilatu Sheikh Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdussalam ibn Abdullah ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. Wannan littafi na Al-Aqidatul Wasitiyya, daga jin sunan marubucin littafin, dukkanin wanda ya san Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ya san cewa mutum ne wanda yake da wato tsayuwa kwarai da gaske akan abin da ya shafi bangare na kula da aqida, da rashin sakaci da aqida, da rashin wasa da aqida. Ibn Taymiyyah wato jigo ne wajen tabbatar da aqidar musulunci ingantacciya, aqidar ta shafi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, da kuma tsaida aqidoji na addinin musulunci. Wannan malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kamar yadda muka ji sunan shi shine Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdussalam ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الله تعالى يمشي رحمه wannan suna nashi na Ibn Taymiya malamai suna cewa kakan shi na biyar wato Muhammad ibn Khidr yayi aikin haji a lokacin da yayi aikin haji a wani waje da ake kiran shi da Tayma a wannan wajen ya ga wata jaririya a lokacin da ya dawo kuma sai ya samu matarsa ta haifa masa ƴa mace da haka wannan yasa ya kira ta da cewa ya Taymiya yana jingina ta zuwa ga wannan waje na Tayma saboda haka sai aka zama ita wancan matar ana mata laƙabi da Taymiya shi kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiya ana masa laƙabi da Ibn Taymiya ba dan komai ba sai dan saboda wannan laƙabi da wannan mahaifin nata ya wato ainihin jingina masa wasu kuma daga cikin malamai suna cewa kabin da yazo a cikin littafin al-uqudud durriya na Ibn Abdul Hadi yana cewa an yi bayani akan cewa kakansa Muhammad Ibn Khidr mahaifiyarsa ce sunanta Taymiya kuma ta kasance mai wa'azi ce ita shahararriya ce wannan yasa aka jingina shi zuwa gare ta ana kiranta da Ibn Taymiya ana kiran shi da shi Ibn Taymiya wallahu a'lam kuma dai wanne ne a ciki wannan sunan na Taymiya ana jingina shi ne zuwa ga wannan kakarta sa Allah ta'ala ya mata rahama Ibn Taymiya an haife shi ranar Litinin wanda yake daidai da 10 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 661 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina a garin da ake kiran garin da Harran a cikin wato garin kasan Sham ana masa laƙabi da Sheikhul Islam ana masa alkunya kuma da Abul Abbas Ibn Taymiya ya fito daga gida na ilimi wanda gida ne na karantarwa kamar yadda muka ji kakansa mace ma tana karantarwa saboda haka ya fito ne daga gida na ilimi ɗan uwansa da iyayensa mazansu da matansu mafiya yawansu malamai ne masu ilimi masu karantarwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Ibn Taymiya ya karantar kuma ya koyi ilimi da yawa tun daga abin da ya shafi fannin hadisi da fiqhu da alqur'ani da duk abin da yake da alaka da ilimi na addini Ibn Taymiya yana tafiya akan mazhaba ta Hanbaliya wannan shine itace mazhaban da Sheikhul Islam Ibn Taymiya ya taso akai amma daga ƙarshe ya koma baya bin wata mazhaba kai ya dajiya guda daya yana tsayuwa ne inda dalili ya tsaya inda alqur'ani da sunna suka tabbata a wannan wajen Sheikhul Islam Ibn Taymiya yake tsayawa Ibn Taymiya wato ya karantar da dalibai masu tarin yawa daga ciki wanda suka fi shahara cikin dalibansa akwai Sheikh Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya Allah ya mishi rahama sannan akwai Shamsuddin Ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi sannan kuma akwai Al-Imam Az-Zahabi wato Muhammad Ibn Ahmad Az-Zahabi Allah ta'ala ya mishi rahama sannan akwai wato Isma'il Ibn Umar Ibn Kathir kenan mai tafsiri Allah madaukakin sarki ya mishi rahama Ibn Taymiya yana da littattafai masu tarin yawa waɗanda suke wato bayani akan aqidar Ahlus Sunna daga ci akwai shi wannan littafi na Al-Aqidatul Wasitiyya sannan akwai littafin wato Al-Fatwa Al-Hamawiyyatul Kubra wanda take littafi ne wanda yake mai wato girma kwarai da gaske wanda yayi bayani akan ingantacciyar aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a Allah madaukakin sarki ya mishi rahama saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu sani dan takaitacce a irin wannan lokaci akan shi wannan babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa a ranar 23 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 777 bayan hijira. Wancan mun ji an haife shekara ta 661, ya kuma rasu a shekara ta wato ainifin 700 ya rasu a shekara ta 728, ya rasu a cikin kurkuku. An daure shi a kurkuku saboda karantar da aqidar musulunci shekara ta 728. A wannan shekara Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa, kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce yana saukan alqur'ani ma a cikin gidan kurkuku din bayan an daure shi. Yace wannan ganima ce Allah madaukakin sarki ya bashi ya ribance ta, da yana kai komo wajen yi ma mutane fatawa a koyaushe. Yanzu kuma an daure shi, an zaunar da shi a waje daya, kaga babu abin da zai yi sai cigaba da saukan alqur'ani shi kadai a wajen sa. Wasu daga cikin malamai sun ce yayi sauka masu tarin yawa, wasu sun faɗi lambobi da adadin saukan da yayi, kuma an tabbatar da cewa ya rasu a daidai lokacin da yake karanta suratul qamar, iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar, ya kammale suratul qamar innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir, adadin Allah ya karbi ransa. Yana karanta wannan aya cewa lallai masu tsoron Allah a ranar alkiyama suna cikin aljanna, kuma suna cikin wato koguna, suna cikin wato koramu a wajen zama na gaskiya na dindindin a wajen Allah, wanda yake mai mulki ne kuma mai cikakken iko. Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa, Allah ya sa yana cikin aljanna. To wannan shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wannan shi yasa Sheikhul Islam, saboda yadda ya tsayu akan aqida, shi yasa ba za ka taba samun wani wanda yake kira zuwa ga bid'a ko son zuciya ba, face sai ka samu daga cikin abin da yake tafiya akai lamba daya, shine gaba da Sheikhul Islam. Duk wani wanda yake kira zuwa ga bid'a da wata hanya da ba hanyar Allah da manzo ba, za ka samu cikin abin da yake yi lamba daya akwai kiyayya da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Za ka samu baya kaunar Sheikhul Islam, duk inda zai yi sai ya zage Sheikhul Islam. Shi yasa kaga shekarun da ya rasu da yawa, 728, amma har zuwa yanzu ya kasa huta sadda yan bid'a, ma'ana yan bid'a sun kasa hutawa dangane da zaginsa da sukansa. Allah ta'ala ya mishi rahama. To wannan dama shine sifan malamin sunna, yana raye ayi gaba da shi, bayan ya mutu kuma ayi gaba da littattafansa da wa'azozinsa. Wannan shi yasa zaka ga Allah ya gafarta ma Sheikh Jafar Mahmud Adam da Sheikh Albani Zaria, Sheikh Abubakar Mahmud Gani. Lokacin suna raye, waɗanda suke raye da su suke muƙawamantar su da bid'a sun kasa da su. Yanzu kuma sun tafi sarar su, kuma ana ta rigima da me? Ana ta rigima da kasusukan su. Masu zagi dai su sa kasa din su zaga. To irin abin da ake ma Sheikhul Islam kenan. Allah ta'ala ya musu rahama. To za mu fara karatun wannan littafi insha Allah ta'ala. Kafin mu fara karatun, akwai abin da ya kamata na sanar tun daga farkon farawa, shine kamar yadda muka sani mafiya yawan makarantunmu da suke kewaye da mu na boko, galibinsu an yi jarabawa kuma an yi hutu. Wasu daga ciki kuma ana jarabawa yanzu, za a yi hutu nan da sati ɗaya ko wani abu makamancin haka. Wannan ya tabbatar da cewa mafiya yawan yaran da suke kewaye da mu tun daga primary zuwa secondary za a zauna a gida zama na hutu. Bisa ga haka, akwai wasu daga cikin ‘yan uwa matasa waɗanda suka shirya daura ta haddan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda 150 ga waɗannan yara a daidai lokacin da ake wannan hutu na wato ƙarshen zangon karatu. Saboda haka an shashsha gabatarwa a wasu unguwanni, amma wannan shekara Allah ta'ala ya zaɓi wannan unguwa tamu da kewayenta a gabatar a wannan unguwa ɗin. Saboda haka ina mai sanar muku da kuma jan hankali akan cewa waɗannan ‘ya’ya da za su tafi hutu kar a bar su kada zube, lallai a sanya su cikin wannan daura
dauran za a sai form kuma za a karba littafi duka da certificate a bisa kan naira 1000 saboda haka ina mai jan hankalin mu da lallai tabbas mu yi kokari wajen ganin mun ribaci wannan damar saboda shekarun baya an yi ta gabatarwa a wasu wajaje haka wannan kanin kuma suka zabi su kawo mana shi cikin wannan unguwa dan haka mu yi kokari mu ribaci wannan damar ba mu sani ba mai yiwa ita ce ta karshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya sa mu dace Allah ya mana albarka mu za a gabatar da shi a masallacin Rauda dan masallacin Rauda insha Allah form za a same shi ko a masallacin Rauda din sannan insha Allah zan yi kokari za mu kawo wasu copies din zuwa ga liman sai a karba daga wajen shi insha Allah Allah ya sa mu dace amin mallan yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida mallan yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan wato lafazi na bismillahir rahmanir rahim lafazi ne wanda ana amfani da shi domin kiran sunan Allah akan dukkanin abin da mutum zai fara musamman akan abin da ya shafi karatu da kuma duk abin da yake da alaka da wani abu da mutum yake neman albarka a ciki ana fara shi da sunan Allah illa iyaka akwai wajajen da shari'a ta takaita akan a ce bismillah zalla to ba a karasawa zuwa ga arrahmanir rahim kamar abin da ya shafi wajen cin abinci idan mutum zai ci abinci karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ce bismillah ba bismillahir rahmanir rahim ba bismillah zai fadi a wannan waje saboda wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya fada mu Abdullahi dan Abbas ya gulam samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik to wannan bismillahir rahmanir rahim akwai abinda ake takadirin sa wanda an yi hazafin sa an shafe shi da aka yi kuma dalili shine duk mutumin da zai ambaci sunan Allah to wannan abin da aka shafe din fi'ili ne yana da alaka ne da menene zai yi a wannan lokacin mai yiwa wannan zai karatu ne sai ya kira sunan Allah mai yiwa wannan zai yi rubutu ne sai ya kira sunan Allah mai yiwa wannan zai tashi ne sai ya kira sunan Allah to wannan shi yasa sai aka shafe takadirin sa shine niyyarka da yake cikin zuciyarka na me zaka yi shine takadirin wannan abin da aka shafe din misali in nazo zan yi karatu yanzu in nace bismillah to takadirin sa shine bismillah aqra'u ina fatar mun fahimta abinda na kaddara shine da sunan Allah zan yi karatu in nazo zan ci abinci ma'ana shine bismillah akulu zan ci abinci da sunan Allah bismillah ajlusu zan zauna da sunan Allah to anan kaga mu yanzu da yake karatu za mu fara zai zama bismillah na qara'u kenan za mu fara karatu da sunan Allah Allah ya sanya mana albarka Allahu ismul jalala kenan wanda yake shine asalin sunan Allah duk wani suna na ubangiji to suna ne wanda yake hada da sifa amma asalin sunan ubangiji shine Allah Allah wannan shi yasa zaka ga a kowani yare na duniya Allahu bai da fasara Bahaushe a wajen shi Allah Balarabe Allah Bature Allah kowani yare zaka yi a duniya Allahu bai da fasara saboda duk wani suna na ubangiji to suna ne wanda yake hada da sifa misali in ka ce Ar-Rahman Allah mai rahama ne suna ne mai rahama sifar kuma mai rahamar ita ce sifar kenan Ar-Razzaq Allah mai azultawa ne wannan suna ne mai jace sifar azultawa ita ce sifar As-Sabur Allah mai hakuri ne shi yana da sifa ta hakuri kenan Al-Ghafur Allah sunan shi mai gafara sifar shi kuma gafara Allah yana da sifa ta gafara Ar-Rahman shine kamar yadda muka saba fassarawa a Hausa a ce shine wato mai rahama wasu kuma su ce shine mai kyauta a duniya Ar-Rahim wasu su ce wato mai jin kai wasu kuma su ce shine majikan mu'minai a lahira malamai suna cewa kalman lafazin ar-rahman ar-rahim wasu suka ce da ar-rahman da ar-rahim duka abu ne guda daya illa iyaka an maimaita lafazi guda biyu masu ma'ana guda daya li tawkidil ma'ana saboda a karfafa ma'ana din Allah fa mai rahama ne kuma fa tabbas din mai rahama ne shi wasu suka ce a'a ar-rahman ita ce siffantuwar Allah da rahama din shine ar-rahman wasu suka sai suka ce ar-rahim kuma shine iya sadar da rahama zuwa ga bayinsa Allah mai rahama ne sannan kuma ya iya sadar da rahama zuwa ga bayinsa ka san ko a duniya ai akwai wacce misali matarka ce tana son ka amma bata iya nuna soyayyar ba wani namijin ne yana son ta amma bai iya nuna soyayyar ba ina fatar mun fahimta to shine sai suka ce ar-rahman shine siffantuwar Allah da rahama ar-rahim kuma shine sadar da rahamar zuwa ga bayinsa wasu kuma suka ce ar-rahman tana da alaka ne da rahamar Allah shamilatan likulli ibadihi fid dunya rahamar Allah wacce ta kunshi dukkanin bayinsa a nan duniya ar-rahim rahamar Allah ce ke bartacciya ga bayinsa a lahira amma wasu malamai suka ce a'a bai dalilin ku suka ce ai saboda Allah yana cewa wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance rahimun ne ga mu'minai a ina kenan a lahira me yasa bai ce wa kana bil mu'minina rahmanan ba sai suka ce a'a to ai a cikin alqur'ani kuma Allah ya ce inna allaha bin nasi la raufur rahim Allah dangane da mutane kaga sai kawo mutane mutane kuma ya kunshi mu'minai ya kunshi kafirai kowa ya shiga ciki to almuhim dai wannan tattaunawa ce da malamai suka yi a tsakaninsu amma dai da Allahu da ar-rahman da ar-rahim dukkaninsu sunayen Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda haka malam ya ce alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya aiko manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil huda da shiriya shiriya malamai suka ce shine al ilmun nafi ilimi mai amfani wa dinil haq dinul haq addinin gaskiya kenan shine addinin musulunci wasu suka ce shine al amalu salih shine aiki nagari li yuzhirahu ala ad-dini kullihi saboda Allah ya taimake shi ya daukake shi akan sauran addinai gaba daya tun daga abin da ya shafi addinin yahudanci da nasaranci da addinin bautan gumaka da makabantan haka wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida akan cewa shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la malam yace ina mai shaida cewa babu abin bautawa bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya Allah shine kadai abin bauta iqraran bihi wa tauhidan malam yace ina mai tabbatar da wannan abin da na fada din sannan ina mai kadaita Allah madaukakin sarki da bauta cewa da gaskiya nake yi babu wasa har zuciyata na yadda na gamsu cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya in ba Allah ba Allah shine kadai cancanci a bauta masa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina kuma shaida cewa lallai tabbas annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne manzon Allah bawan Allah ne kamar yadda annabi da kansa ya faɗi cewa la taquruni kama adratin nasara almasih ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu annabi yana cewa kar ku zuguguta ni ku azuzuta ni ku kai ni matsayin da ban kai ba kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa danna na maryama alaihi salatu wassalam annabi ya ce innama ana abdun iyaka ni bawa ne kuna son ku burge ni faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mun bawan Allah manzon Allah shikenan an gama alaihi salatu wassalam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane shi bawan Allah ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wani wanda ke sama da ƙasa to ranan alkiyama zai je gaban Allah ne a matsayin bawa zai je gaban ubangiji ne a matsayin bawa sannan malamai suka ce Allah ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa shi din bawan Allah ne a mafi girman matsayi wajajen da Allah ya ambaci matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan wajen ne yake ambatan sa da cewa shi bawan Allah ne dan a nuna muku cewa duk matsayin nan fa da yake da shi har yanzu da sunan shi bawan Allah kamar inda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan kaga wannan isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dare daya aka dauke shi daga dakin sa aka yi shi masjidul haram aka tsaga kiljin sa aka wanke aka mayar aka dinke aka dauke shi daga masjidul haram aka yi shi zuwa masallacin Qudus daga nan aka tafi da shi har sama ta bakwai ya je dawo a dare daya kuma ya tashi tare da sauran mutane wannan ai babban matsayi ne amma me yasa Allah ya bace subhanallazi asra bi rasulihi ba sai ce subhanallazi asra bi abdihi saboda a nuna maka cewa duk fa wannan matsayin da ya samu din na cewa an yi wannan isra'in da shi har yanzu dai sunan shi bawan Allah har yanzu sunan shi bawan Allah sannan Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafin alqur'ani bisa bawansa alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe duk da wahayin qur'anin da aka masa aka saukar masa da alqur'ani har yanzu yana nan a matsayin sa na Abdullah har yanzu yana nan a matsayin shi na bawan Allah sannan Allah yana cewa tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya a bisa bawansa domin ya zama mai gargadi da jan hankali ga dukkanin talibai saboda haka malam yake cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida sallallahu alaihi Allah yayi salati a gare shi ma'anan kalman as-salatu shine as-sana'u yabo Allah yayi yabo ga bawansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da manzansa Allah da mala'ikunsa suna yabo da salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ku masu imani bi salati a gare shi sannan ku loka masa aminci saboda haka malai ce sallallahu alaihi Allah yayi yabo a gare shi Allah yayi wato salati da dadin tsira a gare shi wa ala alihi da kuma iyalansa iyalansa wasu suka ce sune atba'uhu ala dinihi sune waɗanda suka bi shi akan addinin sa menene dalilin ku sune suka ce Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranan da alkiyama za ta tsaya Allah zai ce mala'iku ku shigar da iyalan fir'auna zuwa ga mafi tsananin azaba kaga iyalan fir'auna su waye wannan sune atba'uhu sune wanda suka bi shi domin matarsa ai mu'mina ce yar aljanna kaga ai ba za a ce iyalansa in gidansa akai su ta ba su waye aluhu anan adkhilu ala fir'auna ay adkhilu fir'auna wa atba'ahu ku shigar da fir'auna da kuma me da kuma wato mabiyansa wadanda suka bi shi akan addinin sa wasu kuma suka ce a'a sune azwajuhu wa zurriyatuhu matansa da kuma zuriyarsa sune iyalansa. Dalili shi kace Allah ya ce inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Kaga anan ahlul bait da aka kira wayin da aka kira da ahlul bait sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma zuriyarsa. Wasu suka ce sune musulmai daga kabilan Quraishawa. Kabila ta Quraishawa musulman cikin su musamman Banu Hashim wadanda suka musulunta sune ahlul bait. Malam yace wa ashabihi da kuma sahabbansa. Ashab jam'i ne na sahib. Sahib wanda ake cire wanda ake kira ma da sahabi as-sahabi shine manijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama walau li hadratin wa amana bihi wa mata 'ala al-islam. Shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koda na dan kankanin lokaci ya kuma yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci. To wannan shine sahabi da sahabbansa wa sallama tasliman mazida da kuma wato ainifin karin aminci aminci mai kakkaruwa mai nunkuwa a koyaushe. Amma ba malam yace bayan haka fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'a. Malam yace wannan ita ce aqida ta al-firqatun najiya tawaga wadanda zasu ci nasara al-mansura wadanda Allah zai taimake su ila qiyamis sa'a har zuwa ran tashin al-qiyama. Suwaye wannan? Sune ahlus sunnati wal jamaa. Ahlus sunna wal jamaa wannan yana daga cikin sunayen da ake kiran ahlus sunna. Ana kiran su da ahlus sunna dalili shine tsayuwar su akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da duk abun da za a yi za a ce ina hujja ina dalilin ka cewa annabi yayi. Ake kiran su da ahlus sunna wal jamaa. Ana kiran su da al jamaa saboda duk inda ka gansu to kansu a hade ke manhajin su guda ɗaya ne. Ahlus sunna a Najeriya manhajin su iri ɗaya ne da ahlus sunna a Kuwait da ahlus sunna a Saudiya da ahlus sunna a Chadi. Matukar dukan su suna kan sunna. In kaga wannan ya saba to ɗaya daga cikin su ya sauka kan sunna ko duka sun sauka kan sunna. Amma in dai duka ana kan sunna to aqida ɗaya ɗaya ce babu bambanci. Shi yasa ake kiran su da ahlus sunnati wal jamaa. Ana kiran su da at-ta'ifatul mansura. Ana kiran su da al-firqatun najiya. Dalili da yasa ake kiran su da at-ta'ifatul mansura sune waɗanda Allah madaukakin sarki zai taimake su saboda taimakon Allah a koyaushe yana bin waɗanda suke kan gaskiya ne. Ana kiran su da al-firqatun najiya wato tawagan da zasu tsira. Dalili shine suna tsaye akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Yahudawa sun kasu zuwa gida 71, Nasara sun kasu zuwa gida 72, al'ummata za su kasu zuwa gida 73, dukkanin su ƴan wuta ne sai dai guda ɗaya. Sahabbai suka ce suwaye wannan guda ɗin? Sai ya ce man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Wanda yake tsaye akan irin abin da nake tsaye akai yau da sahabbaina. To ahlus sunna kuma suna tsaye ne akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka tsaye akai. Yasa in ka karanto aya ko hadisi yanzu ka karanto maganar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ko ka karanto maganar Allah to sai a ce kuma wani sahabi ne ya bata irin fasalan da ka bayar. Kaga ana tsaye akan abin da Annabi da sahabbai suke tsaye akai kenan. Ana kiran su da ahlul hadisi wal athar. Dalili da yasa ake kiran su da ahlul hadisi wal athar shine saboda aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ahlus sunna ba sa kore hadisan manzon Allah, suna aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin babu yadda za a yi kai addini face sai in ka tsaye da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To wannan ita ce aqidar su. Malam yace wa huwa al-imanu billah. Aqidar kuma ba wata tsiddabaru bace ko dororido, a'a aqidar ahlus sunna a fili take. Yaya aqidar take? Shine al-imanu billah, imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa walba'thi ba'da al-maut da kuma imani da cewa za'a tada mutum bayan ya mutu wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi da kuma wato ainihin imani da kaddara alkhairin sa da sharrin sa wannan shine rukunin imani rukunin imani guda shida kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin jibril hadisin sayyidina umar Allah ya kare da a gare shi hadisi na biyu a cikin arba'un nawawiyya wanda yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumi yace wata rana muna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam id tala'a alaina rajul muna zaune kawai sai ga wani mutum ya bullo daga inda bamu san shi ba shadidu bayadhi thiyab tufafin sa fari kal shadidu sawadi sha'r gashin sa baki irin la yura alaihi atharu safar babu alaman tafiya ta tare da shi wala ya'rifuhu minna ahad a cikin mu kuma babu wanda ya san shi hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam har ya isa ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatay ya jingina gwiwar sa da gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidai ya daura tabukan hannunsa akan cinyar sa shi mutumin ba akan cinyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wa qala ya muhammad sai ce ya muhammad akhbirni an alislam imam bayanin menene musulunci sai ce alislam an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tuti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila yace musulunci shine kashe da cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai allah kuma annabi muhammadu manzon allah ne sallallahu alaihi wa sallama ka tsaida sallah ka bada zakka kai azumin ramadana ka kuma yi aikin haji in ka samu dama qala sadaqta sai ce ka faɗi gaskiya sayyidina umar yace fa ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu yace sai muka yi mamaki ah to kai yaya kai mai tambaya kuma kai tambaya baka amsa kuma ka ce gaskiya ne ai abun mamaki ne wannan alamar cewa ya sani kenan ba wai yana tambaya ce ta rashin sani ba to ko mecece ta menene yasa yake tambaya wallahu a'lam sai ce fa akhbilni anil iman to yi min bayanin menene imani qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi yace imani shine kai imani da Allah da malaikunsa da daddafansa da manzanninsa da ranar lahira da kuma kaddara alkhairinta da sharrinta sai ce sadaqta kai gaskiya yace fa akhbirni anil ihsan ba ni bayani menene ihsani yace al ihsan an ta'budu Allah kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara ka bauta mu Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin shi to ka san shi yana ganin ka yayi masa tambaya akan wannan maratibud din din yace to fa akhbirni anis sa'a ba ni labarin tashin alkiyama yace masa mal mas'ulu anha bi alamu min as-sa'il wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sani ba ma'ana kamar yadda mai tambayan bai sani ba haka nan wanda ake tambayan shi ma bai sani ba saboda ba wanda ya san ilimin tashin alkiyama in ba Allah ba is'alunaka an as-sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka afi hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktharan nas la ya'lamun يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا kaga duka wannan tabbatar da cewa ba wanda ya san ilimin tashin alkiyama sai Allah sai ce mai toba Allah labarin alamomin tashin alkiyama fa akhbirni an amaratiha muhalli shayid shine ya gama masa tambaya sai da ya gama yace sayyidina umar yace sai ya tashi ya tafi bayan ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya umar ya kai umar a tadiri mani sa'il shin ka san waye yayi wannan tambayar a wata ruwaya yace yana tashi yana tafiya ko she muka ga ya bace har muka bi sawun sa muna neman shi ba mu gan shi ba sai da muka dawo annabi yace ka san waye mai wannan tambayar yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani sai yace fa innahu jibrilu atakum yuallimkum dinakum malaika jibrilu ne yazo ya koyar da ku addininku ne bisa ga wannan hadisin malamai suke cewa wannan abin da ake yawan yi misali a gidajen TV ko gidajen radio a kawo masani da kuma mai tambaya a karantar da mutane wani abu in form of interview ba wai dan shi mai tambayan bai sani ba sai dan yana tambaya ne a madadin sauran waɗanda ba su sani ba me yiwa ana iya zama ma a zauna a tsara tambayoyi ga tambayoyin da zamu maka da kuma amsan da ya kamata ka bayar ayi na duwa kenan a muhalli shayid kaga wannan shine rukunin imani Allah kuma ya ambace su a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda yake cewa laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كذا أنا أنكر كل إيمان بدابيا من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إيمان إذا الله درانا القيامة والملائكة ده ملائكة والكتاب الكتاب أنا اسم الجنس سوناني للي تفند الله يسوكر يابون شدك للي تفند الله يسوكر والنبيين ده كما النباوان الله كبادية to inda zaka samu kaddara kuma shine inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar Allah ya ce duk abin da muka halitta mun halice shi ne da kaddara a wani jin yace wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum saboda haka wannan shine abin da ya shafi wato imani da rukunin imani kamar yadda Allah yake cewa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kaga na an kawo rukunai guda hudu imani da Allah da malaikunsa da littafansa da kuma manzanninsa a wannan ne yace wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida anan ba zai kawo rukunai guda biyar saboda kai in ka hada su gaba ɗaya rukunin imani rukunai ne guda shida to malam abunda zai yi mana bayani a cikin wannan littafi din shine zai yi mana bayani akan rukunin imani wannan rukunin imanin gaba ɗayan su shine abinda wato ainihin malam zai tattauna da mu a cikin wannan littafin shi yasa ya fara kawo mana wato ya fara kawo mana bayani akan abinda ya shafi asalin su rukunin imanin kafin kuma ya fara yi mana bayani akan su ɗaya bayan ɗaya filla ɗaya bayan ɗaya domin mu ji yaya aqidar ahlus sunna take akan abin da ya shafi rukunin imani musamman wannan littafi ya fi tafiya da kuma karfafa akan sifofin Allah saboda galibi mafiya yawa ana saba ma aqidar ahlus sunna ne akan abin da ya shafi sifofin ubangiji wasu su zage wajen korewa wasu kuma su zage wajen tabbatarwa to ahlus sunna kuma suna tsakatsaki ne shi yasa ya sa manitafin suna al-aqidatul wasitiyya al-wasitiyya daga al-wasdi ne ai tsakiya to ahlus sunna dama su musulmai kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata al-umma tsakatsaki ma'ana ummatan wasata ita ce al-umman da take yin abu wanda take min ghairi ifradin wala tafrid ba sa gazawa inda aka ce su kai suna kokarin kaiwa sannan in sun kai kuma ba sa wuce inda aka ce su tsaya Allah ya sa muna fahimta to shi yasa ya kisa mana tafi suna al-aqidatul wasitiyya ma'ana aqida ce tsakatsaki tsakanin masu korewa da kuma masu tabbatarwa kamar yadda zamu ji a kowane mataki zaka samu akwai bangarori guda uku da suke akan wannan aqidar bangarori biyu sun halaka bangare daya sune suke tsaye akan daidai wasu su zake wajen tabbatarwa su zake wajen korewa to ahlus sunna kuma sai su tsaya a tsakiya inda Allah ya tsaya su tsaya anan inda annabi ya tsaya su tsaya anan wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa to yanzu mun ji bayani da shimfida akan abin da ya shafi wannan littafi darasi na gaba malam zai mana bayani akan abin da ya shafi menene ma'anar imani da Allah akan shi zamu fara a gani shi na gaba insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda muka gani a lokacin da muke karatun littafin mu la ilaha illallah akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda ya dauki nauyi aka siyo littafai aka ajiye a masallaci domin mahalarta su dinga amfana da shi to a wannan karan ma ya maimaita wannan bacin ta ne kuma abin da yasa ba ban tauna littafin ba saboda sakon ya shigo min ne dazu da asuba saboda haka insha Allah ta'ala zuwa darasi na gaba za mu zo da wayannan littafai muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna ya kuma yi min magiya da cewa kana ambace sunan shi saboda mashhuri ne shi to amma dai tunda Allah ya san shi kuma ya fi mu sani shi ba sai mun ambace sunan shi ba Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna duk wani harafi da za a karanta a cikin littafin da wancan da muka karanta abinda muka yi aiki daidai da shi a ciki muna roƙon Allah ya mana tarayya da shi a cikin lada Allah ya saka mishi da alkhairi kaga wannan yana nuna maka duk wanda Allah ya bashi dama ta dukiya in ya tashi neman aljanna to sai dai ka hange shi a nesa kaga zamu zauna da shi a saurari karatu da shi bayan sauraron karatun da ake yi kuma ya zama da tafin da muke amfani da shi ma dukiyarsa ce a ciki to kaga abin a yi mishi jinjina ne Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna Allah ya mana albarka baki daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته